sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. A yau Laraba 23 ga watan Yuni shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia ke cewa ƙarfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, shafukan yanar gizon Iran da dama sun saka sakonni jiya Talata masu cewa gwamnatin Amurka ta kwace su. Yan rukunkulukan da ke majalisar dattawan Amurka sun taka burki ma wani gagarumin kudurin doka kan yancin kada ƙuri'a jiya Talata. Sannan Bankin Duniya ya yi shelar haɗa hannu da ƙungiyar tarayyar Afirka jiya Talata don samar da kuɗin saye da kuma rarraba rigakafin cutar COVID-19 a nahiyar.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan aka saurara, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci majalisar ƙasar ta amince mishi da ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗin ƙasar.
Sannan ita ce ta ware makudan kuɗaɗe a da sunan tsaro fiye da kowace gwamnati tun da Najeriya ta samu ƴancin kai.
Haka zalika za a ji hujjoji da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta dogara da su don hana shiga ƙasarta.
Da mu ƴan kasuwa matuƙa ba ma jin daɗi a ce yau za ka tafi Dubai sai ka je ka bi ta Qatar.
Kamar kowace ranar Laraba, muna tafi da shirinmu na baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Shafukan yanar gizon Iran da dama sun saka sakonni jiya Talata masu cewa gwamnatin Amurka ta kwace su. Kafafen yada labaran Iran jiya Talata sun tabbatar cewa akwai alamar gwamnatin Amurka ta kwace shafukan yanar gizon wasu kafafen yada labarai masu alaka da gwamnatin Iran ba tare da wani cikakken dalili ko bayani ba. Nan take ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata bayar da amsa ba, bayan da muryar Amurka ta tambaye ta kan batun. To amma kafar labarai ta AP ta rawaito wani jami'in gwamnatin Amurka da ta sa kai sunansa, na cewa Amurka ta kwace shafukan yanar gizo kimanin 36 waɗanda akasari ke da alaka da harkokin yaɗa labaran ƙarya. Yan Republican da ke majalisar dattawan Amurka sun taka burki ma wani gagarumin kudurin doka kan yancin kada ƙuri'a jiya Talata. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya gabatar da kudurin doka mai taken For the People Act, wato dokar al'umma don kada ƙuri'a a kai. To amma da yake ana buƙatar ƙuri'u aƙalla 60 kafin kudurin dokar ya haye wannan mataki zuwa matakin muhawara, kuma ƴan Republican da ke majalisar mai kujeru 100 da ba mai rinjaye ciki na adawa da kudurin sai kudurin ya tsaya. Lindsey Graham, wani fitaccen ɗan Republican mai wakiltar South Carolina, ya kira kudurin shirme a wata takardar da ya fitar jim kaɗan bayan da ya kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa. Bankin Duniya ya yi shelar haɗa hannu da ƙungiyar tarayyar Afirka jiya Talata don samar da kuɗin saye da kuma rarraba rigakafin cutar COVID-19 ga mutane miliyan 400 a Afirka. A wani taron manema labarai da aka yi ta kafar yanar gizo, Daraktan kula da harkokin gudanarwar Bankin Duniya Axel Van Trotsenberg ya ce Bankin Duniya zai samar da dala biliyan 12 don saye da kuma raba zubi miliyan 400 na rigakafin corona da kamfanin Johnson & Johnson ya kirkiro, wanda sau ɗaya kan yi don taimakawa ma shirin aiki da cikawa na Afirka na samar da rigakafi AVATT a takaice. Sanarwar na zuwa ne kwada guda bayan da ministocin kuɗi na ƙasashen Afirka da tawagar bankin duniya suka haɗu don hanzarta aikin samar da rigakafin a nahiyar da kuma kauce ma aukuwar zagaye na uku na ɓarkewar annobar COVID-19 a nahiyar. Van Torsenburg ya ce bankin duniya ɗin zai samar da kuɗin ne a wani yunkuri na ciki gibin da ke akwai wajen sukunin samun rigakafi tsakanin ƙasashen duniya masu kuɗi da marasa shi.
Kuma sauraro kamun ku ji labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da wannan rahoton namu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa buƙatar ƙarin kasafin kuɗi da za a yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi ƙasar, inda aka ware naira biliyan 700 don shawo kan matsalar taɓarɓarewar tsaro a baki ɗayan ƙasar. Sauran kuɗin kuwa za a yi amfani da su wajen samo rigakafin cutar coronavirus da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV ko kuma sida. Daga Majalisar Dokokin Najeriya ga Madina Dauda ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa buƙatar ƙarin kasafin kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi sassa daban-daban na ƙasar. Wannan kasafi dai shi ne kuma har wa yau za a yi amfani da shi wajen samo rigakafin cutar coronavirus da kuma na cuta mai karya garkuwar jiki HIV ko sida. Shugaban kwamitin kula da sha'anin sojojin ƙasa a majalisar dattawa Muhammad Alen Dume ya ce wannan shi ne karo na farko da ake miƙa irin wannan buƙatar ga majalisar.
Mafi yawa daga cikin kuɗin, kusan kashi 80 daga ciki, ma sojoji ne da jami'an tsaro don su samu kayan aikin da suke bukata. To tun da ake tarihin kasan nan ba a taɓa yin irin haka ba, don a kasafin kuɗi na wanda suka kawo, wanda aka sa hannu a kai na farko ma, sojoji kawai a kasa da biliyan 30 aka ware musu don yin haka.
Amma kuma ƙwararre a kimiyyar tsaro ta ƙasa da ƙasa Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce Allah ya sa wannan karo haƙar ta cimma ruwa.
Gwamnatin nan ita ce ta ware maƙudan kuɗaɗe a da sunan tsaro fiye da kowace gwamnati tun da Najeriya ta samu ƴancin kai. To amma ai abin da talaka yake son gani da kuma shi ɗan Najeriya shine ya ga abin a ƙasa, kuma sannan idan an yi samu saɓani, an yi abin da ba daidai ba, a ɗauki matakin babu sani babu sabo. To waɗanda ake biya da dukiyar ƙasa, kuma ake ɗaukar kuɗin dukiyar ƙasa a bada don a samar da makamai wanda za a amfani da su, amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, me zai sa wannan kasafi da Malam Muhammadu Buhari ya aika wa majalisa ya zama masu hankali sun karfafa da shi?
Shi ma dai masanin harkokin siyasa Sa'idu Yaro Tafawa ya ce a yi wa wasu gargaɗi, musamman ministar kuɗi ta ƙasa, akan muhimmancin waɗannan kuɗaɗen.
Tabbas wannan yunkuri da shugaban ƙasa ya yi, wannan abu ba ƙaramin muhimmanci ba ne, domin taɓarɓarewar tsaro a ƙasan nan ya zama ruwan dare. Mu dai burinmu shi ne, na farko majalisa su amince, na biyu ma'aikatar kuɗi su yi gaggawan cire wannan kuɗi domin a magance wannan harkar tsaro, a sayo kayayyakin da ya kamata. Wannan gaskiyar magana yana da muhimmanci, domin ƙasan nan tana buƙatar agaji na gaggawa, musamman harka akan tsaro.
An ware sama da naira biliyan 700 daga cikin naira biliyan 895 na ƙarin kasafin kuɗin don magance duk wasu matsaloli na rashin tsaro da ke addabar ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, Amurka za ta kasa cimma burin shugaba Joe Biden na ganin an yi wa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa baligai rigakafin cutar corona zuwa zagayowar ranar samun yanci ta 4 ga watan Yuli. To amma fadar shugaban kasar ta White House ta ce ana kyautata zaton nasarar cimma wannan adadin cikin 'yan makonni bayan nan. A wani sabon nazari da ya yi ji talata na yadda aikin rigakafin ke tafiya a kasar, shugaban yaki da cutar COVID-19 na kasar Jeff Zient ya ce gwamnatin tarayya na kyautata zaton kashi 70 cikin 100 na masu shekaru 27 zuwa sama za su samu akalla zagaye na farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan Yuli, wanda ya ce hakan ma wata babbar nasara ce. Cutar na kan raguwa, a cewar Zient, yayin da abubuwa ke dada komawa kamar da a kasar. Ya kara da cewa za mu shiga bazarar sama mai cike da farin ciki, sama mai cike da walwala. Shugaban shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya jiya Talata ya ce mutane sama da miliyan 1 dake kudancin kasar Madagascar na ata bakin sa kan hanyar dosar matsanaciyar yunwa. Hasali ma tuni wasu kimanin 14,000 suka shiga wani hali mai kama da na rashin abinci. Wato al'amarin sai ma ka gani da kanka, abinda David Basaran yan jarida kenan game da yanayin da ya gani yayin ziyarar da ya kai makon jiya a wannan tsibiri na gabashin Afirka. Yace da kyar mutane ke samun dan abinci kuma da dama na mutuwa. Shugaban na hukumar ta WFP ya bayyana yadda ya ga mutane ke cin wasu irin fulawoyi da ke girma a tabo da kuma na cactus saboda su rayu, da kuma yadda ya ga daruruwan yara ramammu fatar jiki duk a yankwane. A ƙarshe ana ci gaba da gubza kazamun fada a fadin kasar Afghanistan, inda jiya Talata jama'ai suka ce sojojin gwamnati sun fatattaki mayakan Taliban daga wasu wuraren da suka kai, yayin da Amurka da kawayenta na NATO ke shirin kawo ƙarshen shekaru gwamnati da sojojin su suka yi a kasar. Yan tawayen Taliban sun gaggauta fadada wuraren da ke ƙarƙashin ikon su tun bayan da shirin janyewar sojojin kasashen waje ya fara aiki a hukumance ranar 1 ga watan Mayu, inda suka murkushe kimanin 60, suka yi mummunar barna ga jami'an tsaron Afghanistan da Amurka ta horar. Akasarin gundumomin da Taliban ta kwace na zagaye ne da hedkwatocin larduna, wanda hakan ke nuna alamar Taliban na shiri ne su kwace hedkwatocin da zarar sojojin kasashen waje sun yi da ficewa, a cewar Deborah Lyons, wakiliya ta musamman kuma shugabar tawagar Majalisar Dinkin Duniya mai ayyukan taimako a Afghanistan UNAMA a taƙaice.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotanmu na gaba. Barazanar sake hauhawar annobar corona a faɗin duniya ya sa wasu ƙasashe ɗaukar matakai masu tsauri, inda babbar kasuwar duniya haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta sanar da cewar za ta dakatar da shige da ficen jirage daga Najeriya zuwa ƙasar. Ko a wani dalili, wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi muna bincike a game da hakan.
Tun da farko dai, mahukunta a kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun sanya ranar 23 ga wannan wata ta Yuni a matsayin ranar da kamfanin zai koma aikin jigilan fasinjoji a Najeriya. Kan wannan lamari na tattauna da Captain Rabi Yadudu, wanda ke zama shugaban hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya.
Ma'ai ba kowane kasuwanci ne sai kayi shi ba idan akwai hujja kwakwara da turo cewa akwai na ƙasa. Na ƙasa za ta zama ko ta samun kuɗi, ko kuma an maka rashin mutunci, ko rashin girmama ka. Don ka jaƙi maka kana ɗaukan wani matakin wanda za ka rasa kuɗi amma kuma ka ja mutunci ba, ko ba haka ba?
To amma tsawon lokacin da aka kwashe wajen kusan wata 5 ba ka gani ya ce a ce an daidaita tsakanin?
Fahimta ta anan shine ai ba Najeriya ce kaɗai ta hana ba, ai daga can hukuma. Wannan fa matsala ba ta kamfanin jiragen sama na Emirates ba ne, a hukumar ƙasar haɗaɗɗiyar daular Laraba ita ce take kafa wannan. Su ma kamfanin Emirates so suke aiki su zo su tafi, amma hukumar ƙasar su ta dakatar. Ya za su yi? Hukumar su ce da hukumar mu suke tattauna akan a maganin wannan matsala.
A nasu ɓangaren masu ruwa da tsaki ki wajen tsara tafiye-tafiye cewa suke.
Gaskiya ya taba kamfanin tafiye-tafiye da ke Najeriya ya taba musu sosai, saboda business ya ƙara raguwa saboda a rufe take ba mutanen da suke zuwa da sauransu. Kuma shi kanshi Emirates Airlines din yana daga cikin jiragen da muke amfani da shi a zuwa wasu kasashen ba ma Dubai kadai ba.
Ga mu ƴan kasuwa ba mutuka ba ma jin dadi a ce yau zaka tafi Dubai, sai ka je ka bi ta Qatar, ka bi ta ina kafin ka je ka tafi wata ƙasa can. Je ka jira a bata ma lokaci a yi waye, ba kamar yanda ya zamanto ka tashi a kasar ka ba.
Fasinjojin da suka saba tafiye-tafiye da jiragen Emirates sun bayyana takaicin su game da wannan sabon mataki.
Ana tunanin ana cewa za a bude shi satin da zamu shiga, kuma ana tunanin ba ma ranan bude shi. Musamman mu ƴan kasuwa ba karamin ci bayan, ya kamata gwamnati ta shigo cikin lamarin nan ta duba.
A baya dai an yi zargin amfani da takardar bogi na shaidar gwajin cutar COVID-19 da ƴan Najeriya ke yi a matsayin dalilin da ya sa mahukunta daga ga kasar hadaddiyar daular Larabawa daukar mataki mai tsauri na dakatar da ayyukan zirga-zirgan kamfanin a Najeriya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Ita kuwa gwamnatin jihar Kano ta rufe ayyukan babban asibitin yara da ke ƙwaryar Kano shekaru uku bayan da asibitin ya fara aiki. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin lafiya a jihar suka tabbatar da cewar fiye da mutane 300,000 sun kamu da cutar kwalara a sassan jihar. Daga jihar Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari ya yi komuna da ƙarin bayani.
Zuwa maka yarinya ba ta da lafiya, numfashinta ne yake sarƙe. Yau kwananta uku da haihuwa. Mun je asibitin Murtala, sun ce mana babu gado. Suka tura mu Nasarawa, shi ma muka je babu gado. Shi ne suka turo mu nan.
Daya daga cikin ragowar iyayen yara da ke kwance a wannan asibitin yara na Kano kenan, wadda galibin ɗakuna da ofisoshin da ke cikinsa suka zama tamkar kushewa. Yayin da na ziyarci asibitin Natras da kalilan ɗin ma'aikata da ke ciki sun yi jingun-jingun, ana tunanin makoman rayuwa.
Mu dai abin da ya faru daga manyanmu sun kira mu, sun ce mana sun samu oda daga kotu cewa a dakatar da duk wani abu da ake yi a asibiti, kuma sun dakatar. Sun ce an ba su notis na wasu 'yan kwanaki a sallami kowa da kowa. Mu yanzu makomar aikin mu sai dai mu ce yana ga Allah.
Wata odar kotu ce dai ta umarci kamfanin da ke kula da ayyukan wannan asibiti mai suna Northfield Health Services ya kauce daga asibitin tare da ma'aikatansa baki daya, kamar yadda guda daga cikin manyan jami'an asibitin wanda kuma ya buƙaci a saka sunansa ya tabbatar min.
Mun samu umarnin kotu cewa wanda suke gabanin board na asibiti sun kai ai waɗanda suke manajin asibiti ƙara kotu, saboda haka ta ba da umarni cewa a dakatar da ayyuka.
Dr. Nasir Kabo da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar kula da asibitocin jihar Kano ya ce ba wai rufe asibitin akai ba, amma gwamnatin Kano ta janye rigajjeniyar ƙawancen aiki tsakaninta da wancan kamfani. Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin daraktan kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Lawan ya tabbatar da cewa fiye da mutane 300,000 ne suka kamu da cutar kwalara a jihar cikin kusan watanni uku da suka gabata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Da fatar Allah Ubangiji ya iya muna inda muka gaza. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A yayin da rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP ke ƙara zafafa a jihar Niger, ‘yan kwankwasiya a jihar Kano sun ɗau zafi sakamakon wasu hotunan da ke nuna gwamna Ganduje yana taka hoton kwankwaso. Jama'a assalamu alaikum. Kimanin watanni 16 kenan a yanzu da jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta kasa gudanar da zaben shugabanninta a jihar Niger da ke arewa maso yammacin kasar. Idan za a iya tunawa dai a kwanakin baya, wani bangaren shugabannin jam'iyyar sun ba da sanarwar matakin dakatar da tsohon gwamnan jihar Babangida Aliyu. To amma kuma uwar jam'iyyar a matakin ƙasa ta fito ta yi watsi da dakatarwar. Rikicin na cikin gida na jam'iyyar ta PDP na ci gaba da zafafa a jihar, tare kuma da jefa 'ya'yan jam'iyyar cikin rudani da takaici har ma da rarrabuwar kawuna. Wani jigo a jam'iyyar ta PDP a jihar Yahaya Ability ya bayyana cewa wannan lamari kan iya kawo cikas ga jam'iyyar, ba a jihar kadai ba har ma da duk Najeriya baki daya, inda ya dora laifin rikon sakainar kashi kan shugabannin jam'iyyar na ƙasa.
Yau muna wajen shekara ɗaya da wata shida jam'iyyar PDP a jihar Niger ta tsaya tsaye, bata san makomanta ba, bata san abin take ciki ba.
Yanzu kuna ma da shugaba a Niger din?
Mu a halin yanzu ba shugaba. Abin da ya sa muka ce ba shugaba dan duk wanda aka ce an kawo shugaban riko, kai kanka a matsayin ka dan jarida zaka riga ka san cewa yau ai a daga baya akwai abubuwa da jam'iyya ta kan dinga yi, wasu taruruka, wasu hidimomi wanda akan gayyace ku a zo a tabbatar. Rabanka da kaga an yi irin wannan, kaga ai ya dade.
Shugaban riko akwai shi ko babu?
Shugaban riko akwai shi da aka bayar, amma duk inda aka ce an ba da shugaban riko, wanda yake wannan shugaba ba dan jiha bane. Shugaba ne wanda yake yana rike da office din shi, dan can dama shine shugaban jam'iyya shiya ta tsakiya na central. So saboda haka yana da office din shi, sai aka ce ya zo ya sa ido anan. So saboda haka bai da wannan lokaci da zai zo ya sa ido. Mu yanzu abinda muke kira, muna kalubalantar shugabannin jam'iyya a matakin tarayya gaba daya akan ainihin rikon sa kainan kaya shi da suke ma jam'iyya, musamman a jihar Niger. Dalili kawai shine yau a ce shekara daya ba shugabanni, shekara daya har ya kai da wata shida, yau umbancin da jama'an Niger suna neman ceto, kuma suna neman ceton shine jam'iyyar PDP, nan ne suke duban za su iya samun ceto. To kuma yau a ce ba shugabanni a wanga jiha namu na Niger, to gaskiya sai iya cewa dole mu kalubalanci shugabanni na tarayya. Kuma abin da ke ba mamaki, yau a ce cikin shugabannin ga da muke magana akwai ƙwararru tsohin 'yan siyasa, musamman kaman babban sakataren wanga jam'iyya namu na ƙasa sanata Umar Tsauri, akwai irin sanata Najib, akwai shugaba na jam'iyyan gaba ɗaya na matakin tarayya wanda yake ya rike shugaban jam'iyya tun daga shugaban matasa har zuwa shugaban tsare-tsare na ƙasa har zuwa mataimakin shugaba. Yau ga shugaban jam'iyya gaba ɗaya shine Prince Ukche Sekondo. Yau akwai tsohin ministoci, akwai ire-iren sunanan da yawa. To mu sai abu ya ba mamaki, yau a ce akwai wanda ma aka ce an sa don ya zo ya tabbatar ya kawo sulhu a wannan jam'iyya na musamman jihar Niger, shine sanata Bukola Saraki, wanda yake yau har kwanaki ya yi ikirarin zai yi takarar shugaban kasa. Muna duban zai iya takara. To wanda zai yi takarar shugaban kasa a ce shirin jiha ɗaya ya gagare shi, so dole mu kalubalanta. To abinda muke duba, muna duban kamar akwai son rai a national, shi yasa muka kira ku 'yan jarida, muna so su tashi daga bacci.
To amma kuma sakataren jam'iyyar ta PDP na kasa sanata Umar Tsauri ya ce ai kuwa uwar jam'iyyar na iya kokarinta wajen shawo kan lamarin.
To matsalar Niger, wato ba mu san mu kira su abin da ake cewa faction, muna son mu kira su kaman mutane ne guda biyu, yan gida ɗaya, ke da ra'ayi daban-daban akan abu ɗaya. To idan aka samu irin wannan, abin da ake kallo shine ya za a yi sasanci. To sasancin nan an jarraba ɗaya kamar an samu sauki, kuma daga baya ka san irin halin siyasa, to kuma sai ɗayan bai yi ba. To matakan da ke akwai na jam'iyyar PDP dama shine an gina ta akan ginshiƙai guda uku ne. Na farko akwai abin da muke ce ma zoning shiya-shiya, na biyu akwai abin da muke ce ma consensus wanda ake ce ma sasanci, na uku abin da muke ce ma election shine zabi. So idan aka zo nin matsayi a constituency ɗinku, duk wanda ya cancanta ya tsaya takara ya tsayawa. Amma in lamban mutanen ta wuce ɗaya, to sai mu yi sasanci. Idan sasancin ya faskara, to sai a je a zabi. Saboda ka yanzu matsayin da muke bisa shine jam'iyyar PDP tana da abin da take ce ma Reconciliation Committee, wanda shine tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ke shugabanta. In ka lura mutanen da ke cikin committee su shidda ne, kowace shiya akwai mutum guda. To matsayinsu ya kai har yau ba inda suka je suka zauna ba a sasanta ba. Saboda haka shine sai muka ce to tunda wannan sasancin da muka buga na farko a matsayin mu mun gaza yi, to mu tura musu nauyin wannan abu. Wannan shi muke jira su yi, wanda ina jin satin da wuce da Juma'a sun ce a dan kara musu lokaci su gani me za su iya yi.
A jihar Kano kuwa wasu 'yan jam'iyyar PDP da ke goyon bayan tsohon gwamnan jihar Rabi'u Musa Kwankwaso sun dau zafi sakamakon wasu hotuna da suka karaɗe kafafen sada zumunta na yanar gizo a makon jiya, waɗanda ke nuna gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje yana taka hotunan tsohon gwamnan Kwankwaso. 'Yan Kwankwasiya irin su Alhaji Nagoda, wanda tsohon mashawarci ne ga gwamnan Ganduje kafin ya koma bangaren Kwankwaso, suna ganin wannan halayya ta saba wa tarbiyya da al'ada.
Wannan abin ya bani mamaki. Daman ne girma shugaban kasa ya ce wa'annan mutanen ƴan awan igiya siyasar dan wanzam suke yi, a ce mutum mai daraja wanda Allah ya karrama shi, a ce wai ganduja ka ajiye hoton bawan Allah nan wanda kace bayan walidai sai shi, amma ka zo ka taka wannan hoton, wannan abin takeici ne abin bakin ciki. Shekarar ka dari ba kadan, amma a ce wai ka zo kana irin wannan siyasar wulakantar da Kano, siyasar muza dan adam wanda Allah ya karrama. Yanzu idan muka ce yaranmu da matasanmu da ƴan uwanmu su ajiye hoton mai girma ganduja a ƙasa su rinka takawa suna tofa mai yau, wannan sun yi daidai kenan. Wannan abubuwa mu muna da tarbiya, kuma mu ƴan manyan mutane ne, amma wa'annan mutanen saboda basu tsina na wa jihar Kano komai ba, basu taimaki Kano da komai ba, an dauko su suna koran shanu da bakin su, suka fada sun zo an ba su rukun al'umma sun kasa rike su, kun dauki wanda suka taimake ku, ku da bakin ku kuka fada, amma yanzu kun zo kuna wulakantar da su. Duniyar musulunci tayi Allah wadai da wannan abin da bai girma ganduje na taka hoton injiniya sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, amma dadi na da gobe saurin zuwa, wallahi ko me kai mana sai mun maka irin abin da kai mana. Wannan hoto da aka taka yanzu wasu naji suna cewa wai hadawa akai, to irin wancan abubuwan da aka rinka sosokawa a jihu shi ma hada akai. Wa'annan abubuwa ba kwa jin kunyar ƙarya, ba kwa jin tsoron Allah, ba kuma kwa kunyar ku faɗi magana, in an ji ba ku fito ba wani abu ne yasa kuke yi ba, dan abin da za a ba ku ne kuma ba zai ba ku ba yafi ku ayo.
To sai dai kuma kwamishinan ayyuka na musamman na jihar ta Kano Muktar Ishaq ya katse ya ce hankali ma ba zai dauki wannan ikirarin ba.
Ni na san cewa a jiya da muka yi ranar demokradiya a wajen wannan taro an karbi ɗan ɗariƙar kwankwasiya da yawa a nan cikin gida Kano da kuma wajen jihar Kano, wajen jihohi 27. To na san irin wa'annan matasa da mata da maza da dattawa da aka karba, wakilai wasu saboda su nuna sun bar tsarin tafiyar kwankwasiyar gaba ɗaya, su ne suka zo da hotunan shi mai girma tsohon gwamnan jihar Kano sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, suka zubar da hotunan shi kuma lokacin da gwamna yake tahowa. Su sun yi watakila da gangan don gwamna ɗin ya taka, amma shi bai ma san yana taka hotunan ba, layi imani har ga Allah. Sai da ai shi mutum ne da ya san darajar ɗan adam, wannan maganar kiyayya ko adawa ta siyasa wani abu ne daban, amma wulakanta ɗan adam idan an ce wani ya yi wannan abin sai in yadda, amma ba mai girma gwamna ba. Mutanen Kano sun san gwamna ba mai irin wannan al'adar ba ne ba, zai yi maganganunsa na adawa kuma shi ma ba irin na cin mutunci ko cin zarafi ba, magana ta siyasa. Ba yadda za a yi a ce wani mai girma gwamna yana sani ya to ya zo ya yi matching on hoton Kwankwaso, ba zai yi ba, wannan ba tsarinsa ba ne ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da Muhammad Hafiz Baballe, Tuba Hero Dedone ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Shafukan yanar gizon Iran da dama sun saka sakonni jiya Talata masu cewa gwamnatin Amurka ta kwace su. Kafafen yada labaran Iran jiya Talata sun tabbatar cewa akwai alamar gwamnatin Amurka ta kwace shafukan yanar gizon wasu kafafen yada labarai masu alaka da gwamnatin Iran ba tare da wani cikakken dalili ko bayani ba. Yan Republican da ke Majalisar Dattawan Amurka sun taka birki ma wani gagarumin kudurin doka kan yancin kada ƙuri'a jiya Talata. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya gabatar da kudurin doka mai taken For the People Act, wato dokar al'umma don kada ƙuri'a a kai. To amma da yake ana buƙatar ƙuri'u aƙalla 60 kafin kudurin dokar ya haye wannan mataki zuwa matakin muhawara. Kuma yan Republican da ke majalisar mai kujeru 100 da ba mai rinjaye ciki na adawa da kudirin sai kudirin ya tsaya. Bankin Duniya ya yi shelar haɗa hannu da kungiyar tarayyar Afirka jiya Talata don samar da kuɗin saye da kuma rarraba rigakafin cutar COVID-19 ga mutane miliyan 400 a Afirka.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.